kuma ba a samu gawarsa ba. Riyad a hankali ta amince cewa an kashe Khashoggi bisa kuskure, amma ta musanta hannun Yarima mai jiran gado. Matsayin Yarima mai jiran gado wanda ake walakabi da MBS ake ambatawa a mutuwar Khashoggi ya zama batun kafofin yada labarai ne tun a ƙarshen 2018. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Sarkin Saudiya Salman jiya Alhamis. Fadar White House ta ce lokacin kiran Biden da Salman sun tattauna batun tsaron yanki, ciki har da sake sabunta hudar diplomasiya da Majalisar Dinkin Duniya da Amurka suke jagoranta don kawo ƙarshen yakin Yemen da kuma alkawarin Amurka na taimakawa Saudiya ta kare ƙasarta yayin da take fuskantar har-hara daga ƙungiyoyin da ke haɗe da Iran.
To, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A daren jiya Alhamis, 'yan bindiga sun sace ɗaruruwan ɗalibai mata a garin Jangebe da ke ƙaramar hukumar Talata Mafara a jihar Zamfara. Na tuntuɓi wakilin muryar Amurka, Sani Shu'aibu Malamfashi, don jan ƙarin bayani akan abin da ya faru. Ga abin da ya ce.
A hakikanin gaskiya, waɗannan ɗalibai 'yan makarantar sakandare ne na garin Jangebe da ke yankin ƙaramar hukumar mulki ta Talata Mafara da ke nan jihar Zamfara. Kuma an su maharan sun shigo makarantar ne suka yi ɗayan harba-harban su, daga nan suka ɗauki waɗannan ɗalibai su 317 kamar yadda ƙididdiga bayyana da wayewar gari. Amma tun cikin daren jiyan labarin ya bazu, hankalin iyaye tashi, waɗanda duk suke kusa duk suka yi ta leƙa makarantar da safe don tabbatar da lafiyar yaransu ko ƙila tana iya yiwuwa a ce an bar wasu a baya. Yanzu a yanzu dai babu wani duriya da aka ji daga wajen ɗalibai, domin bisa ga tsarin makarantu a Najeriya ba a barin ɗaliban makarantar sakandare da waya a cikin makaranta, saboda haka zai yi wuya a iya samun wata ta iya ce za ta yi magana, kuma koda da shi ba ta da sukunin da za ta yi, domin kewaye za ake hagu da dama gaba da baya, kowane ɗauke da bindiga a raka su daji, kamar yadda ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta Kankara suka yi mana bayani a lokacin da na hira da su. Suka ce haka suke tafiya tare da su, kuma tafiya ne ba kakkautawa har sai sun kai su ga maɓoyar da suke ganin zai yi wuya jami'an tsaro su je su cimma su. Su kuma bisa ga al'ada su Fulani mahara da suke yi satar mutane ba sukan yi magana ba har sai bayan kwana ɗaya, wani lokaci har da wani kafin su iya yin magana. Abu guda dai da na sani shine cewa gwamnatin jiha ta ɗauki mataki wanda yake an baza jami'an tsaro su bi sawu, wato a lokacin da bayanin ya bayyana cewa an sace waɗannan ɗalibai ga kuma inda suka bi. To, wannan shine aka bazama cikin daji ana bi da dai hanyoyin da za a bi na lafiya da za a bi a je a shawo kansu a kwato waɗannan ɗalibai. Kuma akwai bayanai da ke tahowa cewa da kuma gwamnatin tarayya akwai wasu waɗanda ake sa ran su ma suna kan hanyar tafiya zuwa wannan birni na Zamfara, wato Gusau, don a tantance yadda al'amura za a tankare su.
To, madalla a gaida Sani Malamfashi, a shirinmu na dare za ku ji ƙarin bayani game da wannan lamarin. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Hari da Amurka ta kai ta jirgin sama da ya auna wasu wurare mallakar wata kungiya masu dauke da makamai da ke da goyon bayan Iraki mai karfi, ya kashe ɗaya daga cikin mayakansu da kuma jikkata wasu da dama, inji wani jami'in kungiyar ta Iraki a yau Juma'a. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce harin a jirgin saman na maramo gayya ne saboda wani harin roka a Iraki a farkon wannan watan da ya kashe wani farar hula ma'aikacin kwantiragi da kuma raunata wasu sojojin Amurka da dakarun haɗin gwiwa. Tony, jami'in kungiyar 'yan bindigan na Iraki, ya faɗa wa kamfanin dillancin yaɗa labarai na Associated Press cewa har-haren da aka kai wa Kataib Hezbollah ko kungiyar Hezbollah Brigade sun faɗa ne kan wani yanki da ke kan iyakar Siriya da Iraki. Jami'in ya nemi a saka sunansa saboda ba a bashi izinin yin magana ba kan harin. Kungiyoyi masu saka ido kan yakin Siriya sun ce har-haren sun fada kan wasu manyan motoci dauke da makamai zuwa sansanin 'yan bindiga da ke samun goyon bayan Iran a Bukmal. Na da kwarin gwiwar abinda muka auna mun same shi, mun san abinda muka kai wa hari. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya shaida manema labarai da suke tare da shi a cikin jirgi daga jihar California zuwa Washington jim kadan bayan kai har-haran. Wasu binciken Birtaniya uku sun nuna allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer, wacce ake yin allurar digo biyu, tana rage yaduwar kwayar cutar bayan an yi digo na farko, musamman ga mutane waɗanda suka taɓa kamuwa da cutar. Binciken ɗaya da asibitin Jami'ar Cambridge ya gudanar da aka wallafa shi yau Juma'a ya nuna digo ɗaya na allurar rigakafin ta Pfizer yana rage ninki hudu na adadin masu kamuwa da COVID-19 da suka nuna alamomi. A cewar masu binciken, hakan ya nuna allurar rigakafin ka iya rage haɗarin kamuwa da kwayar cutar sosai daga mutane waɗanda suka nuna alamomi da kuma kare saura daga kamuwa da rashin lafiya.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto labaran duniya, yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, a yayin da ake fuskantar tarzoman matasa JPJP a wasu unguwannin birnin Yamai, cibiyar 'yan jaridar kasar ta buƙaci mahukunta su ɗauki matakin kare 'yan jarida bayan da a jiya Alhamis wasu mutane suka cinna wuta a gidan wakilin gidan rediyon Faransa Musa Kaka. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
La'akari da yadda zanga-zangar watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu ke neman rikidewa zuwa wata hanyar huce takeici akan 'yan jarida yasa cibiyar 'yan jaridar kasar kiran taron gaugawa domin nuna damuwa a game da wannan al'amari da ke barazana ga 'yancin faɗin albarkacin baki yayin da rayuwar 'yan jarida da ta iyalansu ke cikin hadari. Suleiman Umaru Bra shine sakataren watsa labaran cibiyar ta Maison de la Presse.
Jiya ranar 25 ga wannan wata wanda suka huto tarzoma a nan garin sun je sun kai farmaki gidan abokin aikinmu Musa Kaka. Cibiyar ta ƙasa ta 'yan jarida da ake Maison de la Presse tana Allah wade da wannan abin da aka wa Musa Kaka da shi da iyalin shi. Mutane ne wanda bisa sun ci gaban intin jarida.
Dama dai ba yau ba cibiyar 'yan jarida ke samun korafe-korafen 'yan jarida saboda barazanar da suke fuskanta daga wasu mutanen da ke buga musu waya ko kuma su aike musu sakon text. Dalili kenan cibiyar ta ce lokaci yayi da mahukunta za su ɗauki matakin kawo ƙarshen wannan aika-aika, kamar yadda shugabanta Ibrahim Mamman ya bayyana mana.
Muna roƙon gwamnati ya ɗauki matakai don ya kare lafiyar 'yan jarida, kare aikinsu, kuma ya kare dokar da ta ba ma 'yan jarida damar su yi aikinsu. Kuma muna da hanya da zan mu kai ƙara akan wanda suka aikata wannan aiki a kan 'yan jarida ko kuma wanda suke da niyyar su kai ma 'yan jarida irin wannan farmaki ko kuma irin wannan aiki na banza da suka yi.
Shugaban ƙungiyar matasa ta Mujen Siraji Isa na ganin ya kamata hukumomi su ɗauki mataki don kare lagon masu irin wannan ɗanyen aiki.
Muna kira ga alƙalin gwamnati cewa Procureur de la République ya ɗauki matakan ganin cewa take yanke an yi bincike a san su wane ne adda hannu cikin wannan abubuwa na asha na kone-kone na kashe-kashe na ma kai hari ga al'umma waɗanda basu ci basu sha ba.
Hukumomi sun sanar da kama mutane fiye da 500 a biranen Yamai da na Magaram, cikin su har da wasu shugabannin jam'iyyun adawa sanadiyar tarzomar watsi da sakamakon zaɓe, yayin da ake ci gaba da neman wasu ruwa a Jallo. Wata majiya ta bayyana cewa tsohon Prime Minister Hamma Ahmadu, wanda a jiya ministan cikin gida ya ba da sanarwar kaddamar da farautarsa, ya kai kansa ga hukumar 'yan sandan farin kaya a yau Juma'a, inda tun a shekarun jiya ake tsare da tsohon kwamandan rundunar mayakan jamhuriyar Nijar Janar Mumuni Burema. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma za mu sake leƙawa Najeriya. Gwamnan jihar Neja a ƙasar Alhaji Abubakar Sani Bello ya sanya hannu a wata doka da ta buƙaci nuna takardar shaidar gwajin jini na cutar da ke karya garkuwar jiki wato HIV kafin a ɗaura aure a tsakanin ma'aurata a jihar. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnan jihar Neja a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya saka hannu akan wata dokar gabatar da takardun shaidar gwajin jini da kuma na cutar sida ko kuma HIV a tsakanin ma'aurata kafin a ɗaura aure a tsakaninsu. Gwamnatin jihar Neja dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne biyo bayan aiko da ƙudurin dokar daga zauren majalisar dokokin jihar. Haka zalika gwamnan ya amince da dokar hana cin zarafin dan adam. Honorable Shaibu Liman Iya dan majalisar dokokin jihar Niger ne mai wakiltar karamar hukumar Sulaja ya bayyana dalilin su na kokarin samar da wannan doka.
Ko group waɗansu group na jini wanda bai kamace su yi aure ba to kaga tun da farko za su sani. Akwai kuma wanda ke dauke maybe mace din ko miji din yana dauke da cutar HIV dinnan cutar kanjamau kaga ba a sani ba. Kaga bisa gaskiya wannan dokan zai taimaka saboda lallai in babu wannan shaidan to lallai duk wanda ya daura mu aure shi kanshi ya saba mu doka.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce za ta yi kokarin ganin ana bin ka'idojin wannan doka. Inji kwamishinan labarai na jihar Alhaji Sani Idris.
In Allah da akwai matakai da za a dauka hukumomi daga jiha zuwa kananan hukumomi za mu yi amfani da iyayen kasa tun daga matakin sarakuna zuwa hakimai da daga da masu ungoyi domin a faɗakar da jama'a sannan kuma a sa ido.
Dukkanin ɓangarorin addinai wato musulunci da kuma Krista sun yi maraba da wannan doka ta gwajin takardun shaidar lafiya kafin ɗaura aure. Dr. Umar Faruk shine sakataren majalisar limaman jihar Niger.
Za mu bada gudunmawa wajen faɗakar da al'umma da a cewa al'amari ne wanda yake da kyau. Mu ma mun tattauna a level ɗinmu na limamai ko tuntuni. Mun tattauna tsakaninmu kuma ko bangaren limamanmu na Yarbawa duka za su yi program na sensitization akan wannan matsala din.
Shi ma dai wannan daga bangaren mabiya addinin Krista ga abin da yake cewa.
Ni na sunana Chima Kameje Obara. Gaskiya yana da kyau don yakan rage riski na aure don in ba yi ba za a ga ana samun wani lokaci matsalan sikula menene da sauransu. Amma haka yi za ku san janata naku in kuka yi aure ba ku da wani irin kudin ga doubting.
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana matakan da za a dauka domin maido da matsayin da aka cimma da hukumomin Tehran kan shirin Iran na mallakar makamin nukiliya. Matakin da Isra'ila ta nuna rashin amincewa ta kai. Yau wannan batu shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali a kai. Sunana Muhammad Lalo. Wata kungiyar tsageru da ke goyon bayan Iran ta dauki alhakin harin makami mai linzami da aka kai akan yankin kurdawa a Iraki. Wannan hari wani abu ne da ke nuni da irin kalubalen da ke gaban gwamnatin Biden. Yayin da gwamnatin ta Biden ta ce za ta koma cikin matsayin da aka cimma a shekarar 2015 kan nukiliyar na Iran. Wacce ake kira JCPOA a takaice.
We're prepared to re-engage in negotiations with the P5+1.
Shugaba Biden kenan yake cewa ashirin muke mu koma kan teburin tattaunawa da kasashen nan biyar da ɗaya a haɗe. Wato China, Faransa, Jamus, Rasha da Burtaniya da kuma ita kanta Amurkan kan batun shirin nukiliyar Iran. Dole ne kuma mu tattauna irin tarzoma da Iran take haifarwa a yankin Gabas Tsakiya. Yayin da yake jawabi a gaban wani taron samar da tsaro da aka yi a Munich ta yanar gizo a makon da ya gabata. Biden ya alkawarin haɗa kai da nahiyar Turai da sauran kawaye kan wannan batu na Iran. Matakin da wasu masu fashin baki suka ce farar dabara ce. Kelsey Deport kwararriya ce kan al'amuran da suka shafi takaita yawaitar makamai. Ta ce hanyar da za a iya magance damuwar da Amurka ke nunawa kan ayyukan Iran a yankin da kuma hanyar da za a magance shirinta na mallakar makamin nukiliya na tattare da maido da wannan yarjejeniya ta JCPOA da kuma kara wa Amurka kwarin gwiwa kan wannan tattaunawa. Sai dai cikin wata sanarwa da ya fitar. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce muddin aka farfado da wani yarjejeniya to tamkar an ba Iran din lasisin mallakar makamin nukiliya ne. Ita dai Iran ta fara bunƙasa ayyukan sarrafa sinadarin